Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Yar takarar shugaban ƙasar Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi jawabi kan sanarwar da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta yi cewa ta ƙaddamar da bincike kan amfani da hanyar aika saƙonnin imel na ƙashin kanta da ta yi lokacin tana sakatare ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Clinton ta bayyana gaban kafofin sadarwa jiya Juma'a 'yan sa'o'i bayan da daraktan hukumar FBI James Comey, wanda ya ce an samu waɗansu wasiƙun imel, ya sanar da cewa ana za a gudanar da bincike. Clinton ta yi kira ga hukumar FBI ta fitar da dukkan bayanan da take da shi akan binciken. Ta ce, muna kira ga hukumar FBI ta fitar da dukkan bayanan da take da shi, ko da yake Director Comey ya ce wannan sabon bayanin ba lalle yayi wani tasiri ba, saboda haka a fitar da shi. Ta kuma ce tana da ƙwarin gwiwa ƙarin binciken ba zai sauya matsayin da hukumar ta ɗauka kan batun nata a watan Yuli ba. Bayan ɓallar rahoton binciken jiya Juma'a, waɗansu rahotanni sun danganta sabuwar shaidar da wani bincike na hukumar FBI ke gudanarwa kan tsohon ɗan majalisar dattijai Anthony Weiner, wanda yake auren babban mai taimakawa Clinton Huma Abedin. Ana binciken Weiner ne da laifin aikawa wata ƙaramar yarinya a jihar North Carolina saƙon batsa ta waya. Waɗansu majiyun gwamnati sun ce hukumar FBI ta gano sababbin wasiƙun imel ɗin ne da aka tura ta hanyar aika saƙonni na Clinton bayan da aka ƙwace na'urorin mallaka Abedin da Waina. Shugabannin jam'iyyar Republican sun bayyana labarin a matsayin tabbacin ƙorafin da suke yi kan yadda Clinton ta gudanar da aikinta ta hanyar da ya saba wa doka. Trump, wanda yake yaƙin neman zaɓe a jihar New Hampshire lokacin da hukumar FBI ta yi wannan sanarwa, ya yi na'am da sanarwa, ya kuma yi kira ga hukumar da fatan za ta gyara kurakuran da ta yi a watan Yuli. Akwai yiwuwar cewa bayan dakarun Iraki sun kwace ikon birnin Mosul da ke da muhimmanci wanda ke ƙarƙashin ikon ISIS, shugabannin ƙungiyar ƙalilan ne idan ma har akwai da za su rage a wannan wuri. Jami'an leƙen asiri da dama na da da na yanzu su ne suka nuna haka, duk da ikirarin da jami'an Iraki ke yi a kwanakin nan cewa an ritsa shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi a wani ginin ƙarƙashin ƙasa a birnin Mosul. Sai dai jami'an leƙen asirin Amurka suna kafa-kafa game da wannan batun na shugaban kungiyar ISIS da kuma inda yake. Duk da haka suka ce a bayyane yake cewa waɗansu shugabannin kungiyar IS sun fice daga Mosul, suka kuma ce farmakin da ake kaiwa kungiyar cikin waɗannan watanni da ke suna kan gurguntar da ita. Ɗaya daga cikin manyan koma baya da kungiyar ta samu ya faru ne ranar 30 ga watan Agusta, lokacin da Amurka ta kai wani jerin hare-haren sararin sama wanda ya kashe kakakin kungiyar IS, wanda kuma shi ne jami'in shirye-shiryen kungiyar Abu Muhammad al-Adnani, ɗaya daga cikin manyan ƙusoshin kungiyar IS da Amurka take fako a lokacin. Jami'ai sun bayyana cewa shugabannin IS da dama da ake kaiwa hare-haren kwamandoji ne waɗanda suke zama a birnin suna ba mayaƙan kungiyar umarni. Banda haka kuma wani soja mai sharhi kan ayyukan leƙen asiri ya bayyana cewa bisa ga tarihi dai kungiyar manyan jami'anta kamar Baghdadi ba su kan zauna a wurin da yake da haɗari. Hukumomin Amurka sun ce rasuwar wani shugaban kafar sadarwar ƙasar Rasha a wani otel da ke nan birnin Washington bara cikin wani yanayi da ake tababa a kai hatsari ne kawai da ya faru sakamakon kwankwada barasa fiye da kima na kwanaki da ya yi. Bayan gudanar da bincike na tsawon shekara guda da 'yan sandan gundumar Colombia suka gudanar tare da haɗin gwiwar hukumar bincike ta FBI, hukumomi sun ce Michael Lesin tsohon mashawarcin shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya rasu ne ta dalilin barasa da ya shafiye da kima. Wata sanarwa da 'yan sandan DC da kuma ofishin babban lauyan gwamnatin gundumar Colombia suka gudanar ta ce bisa ga shaida da ake da ita da ta hada da hoton bidiyo da bayanan shaidu, misali sun ya ji raunuka waɗanda suka yi sanadin mutuwarsa lokacin yana cikin ɗakin hotel shi kaɗai. Lesin, wanda ya rasu yana da shekaru 57, shi ne ya kafa tashar talabijin ta ƙasar Rasha da ke watsa shirye-shirye da Turanci da ake kira RT. Mutuwarsa a wani otel da ke Washington ya haifar da jita-jita da ya haɗa da raɗaɗi da ake yin cewa kashe shi aka yi. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta kasa sake cin zaɓe zuwa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gudanar jiya Juma'a, wani matakin da ake gani tsautawa ce sabili da goyon bayan gwamnatin Siriya da dakarun ƙasar ke yi yayin kuri'a da aka kada a asirce. Majalisar da ta kunshi ƙasashe 193 ta zaɓi mambobi 14 zuwa majalisar da ta kunshi ƙasashe 44, cibiyar da ke da aikin kare haƙƙoƙin bil'adama. Ƙasar Hungary ta samu kuri'u 144, Croatia 114 suka doke Rasha da ta samu kuri'u 112. Ƙasashen uku dai suna takarar kujeru biyu ne da ake keɓewa wannan yanki a majalisar, banda Hungary da Croatia. An kuma zaɓi Amurka, Misira, Rwanda, Tunisia, Iraki, Japan, Saudiya, China, Afirka ta Kudu, Brazil da kuma Cuba a majalisar da ke kare haƙƙoƙin bil'adama. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ƙasar Ghana, Progressive People's Party PPP, ya ce hukumcin da kotu ta yanke jiya Juma'a da ta umarci hukumar zaɓe ta sa sunansa a katinan zaɓen shugaban ƙasar da za a gudanar ranar 7 ga watan Disamba zai ba hukumar ƙarfin gwiwa aiwatar da dokokin ƙasar. Dr. Papa Kwesi Nduam yana ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa 10 da hukumar zaɓen ta hana tsayawa takara sabili da gaza shigar da takardun da aka buƙata na tsayawa takara tun farko.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu, sai a gyara zama. Ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke maku da rahotanni guda huɗu. Rahotanmu na farko zai magana a kan yadda hukumar yaƙi da cutar zazzaɓin cizon sauro, wato Bakatuma, da ke jihar Bauchi ta miƙe tsaye domin yaƙi da cutar, wato malaria. Shi ma rahotonmu na biyu zai magana ne a kan faɗakarwa da masana harkar kiwon lafiya a dutsen jihar Jigawa suka yi game da amfani da wasu ganyaye da jama'a ke yi domin yi musu maganin zazzaɓin cizon sauro, wato malaria, maimakon zuwa asibiti domin samun kula daga likitoci. Rahotanninmu na uku da na huɗu za su yi magana ne a kan rana ta musamman 24 ga watan Oktoba da ta gabata, wadda hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin faɗakarwa a kan cutar shan inna, wato polio. Baya ga waɗannan rahotannin, muna nan ɗauke muku da ci gaban taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka, wato USAID, suka gudanar a garin Kagaran da ke jihar Neja kwanakin baya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gai da Mamman Nasir.
Ka har
hukumar da ke yaki da cutar zazzabin cizon sauro a jihar Bauchi ta dauki matakan gaggawa wajen fadakar da al'ummar jihar ta Bauchi yanda za a kare kai daga cutar ta malaria. Amina Abdullahi Girbo na dauke da rahoto.
Shugabar hukuma mai yaki da cutar zazzabin cizon sauro tarin fuka kututta da kuma sida wato Bakatma Dr. Mansur Dada ya bayyana irin ziyarar da suka kai wa kananan hukumomi guda 7 ganin yadda yaduwar cutar zazzabin cizon sauro ya fara addaban al'umma
wanda muke ce masa Bakatma Quick Win Initiative wani tsari ne wanda zai maganin waɗannan ƴan kananan matsalolin da suke damun yaki da muke da waɗannan cututtuka a duka fadin jihar Bauchi to shine muka ware masa wata 4 muka ce cikin ikon Allah muna so mu ga mun yi maganin duk kananan matsalolin da suke damun wannan yakin da ake da waɗannan cututtuka a dukkan kananan hukumomi guda 20 mun riga mun fara yanzu mun yi wajen wata 1 farawa mun samu kuma mun kai ziyara kananan hukumomi 7 wato kananan hukumomin da suke senatorial district na Bauchi as Bauchi South senatorial district guda 7 wato karamar hukumar Kirfi da alkaleri da Bauchi da Toro da Bagoro da Dasu da Tafa Balewa guda 7 so abubuwan da muke shine na farko mun idan muka je mu karamar hukuma mukan kai ziyarar ban girma da kuma neman haɗin kai na shugabannin karamar hukuma don yadda za a dinga tafiyar da ita wannan aikin hukumar tamu ta Bakatma. Akwai ziyara da muke kai shugaban karamar hukuma, akwai mukan duba sarakuna akalla guda 2 a cikin karamar hukumar, mu kai musu ziyara mu nemi bayar da kan akwai masu gundumomi da sauransu wanda suka zo tare da su sai mu wayar da kansu akan yaki da ake da waɗannan cututtuka. Then bayan wannan kuma mukan kai ziyara yadda akwai ita community FM radio station wanda ake da su a fadin jihar Bauchi, kuma mukan je muka musu wannan ziyara saboda muhimmancin da suke da shi wajen wayar da kan al'umma akan waɗannan cututtuka. Bayan wannan kuma mukan duba yadda ayyuka yake tafiya wato monitoring visit mukan babban asibiti dake karamar hukuma, kuma mukan nemi karamin asibiti guda 1 mu duba, za mu duba bangaren da ya shafi malaria da bangaren da ya shafi HIV AIDS da abin da ya shafi TB and leprosy da kuturta ke da tarin fuka da kuturta. Bayan wannan kuma muna da kaya a store din, mukan tafi da babbar mota a cike da kaya abin da ya kama gidan sauro ne, magani ne, akwai abin da muke cewa IC materials wanda suke takardun da ake manna saboda wayar da kan al'umma akan waɗannan cututtuka da su data tools da sauransu. So duk yadda muka a cikin ziyarar da muke mukan tattauna da dukkan ma'aikatan da muka kai musu ziyara, duk yadda akwai matsala ko kuma kayan ya kare a take a wajen muke dauka muke bayarwa waɗannan asibitocin nan a cike bibin da aka samu. So yanzu abun da muke so kuma yana taimakawa sosai wajen yadda zaburar da ma'aikata gashi an kawo musu aiki da yadda muka samu gyara kuma a take a wajen tunda muna tafe da duka program officers ɗinmu da directors ɗinmu a take a wajen za mu musu gyara. So cikin yau Allah za mu samu wani kananan hukumomi guda 7 yanzu za mu shiga Bauchi Central wato Bauchi tsakiya yadda akwai kananan hukumomi guda 6 so muna fata zuwa ƙarshen watan nan
da hukumomi guda 7 da kuka kai musu ziyara. Akwai matsalolin kamar irin na cututtuka irin su malaria da sauransu?
In fact abin da za mu iya cewa shine kusan duka kananan hukumomin da muka je yake yanzu tsakiyar damuna ne, kuma yanzu lokaci ne na sauro, akwai matsalar zazzabin cizon sauro.
Shugaban Bakatma kenan Dr. Mansur Dada a lokacin da yake bayani yadda suka zagaya kananan hukumomin nan guda 7. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jihar Jigawa ma masana harkar kiwon lafiya ne ke yi wa jama'a gargadi bisa amfani da wani ganye a matsayin maganin zazzabin malaria. Halimatu Abdullahi na dauke da karshen rahoton.
Matsalar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria da ta zama ruwan dare a arewacin Najeriya ta wuce munsharin wanda a yanzu ya shiga mahalaka da sakamakon illar zazzabin jama'a ke kallon maganin asibiti ko kuma amfani da gidan sauro ba zai kawo ƙarshen matsalar zazzabin ba wanda idan ya kama dan adam kan maimaita shi fiye da biyu ta dalilin hakan Jama'a kan samarwa kansu mafitar magani ta hanyar amfani da magungunan gargajiya musamman ma wani ganye da aka fi sani da rai dore.
Naje asibitin nan so 1 so 2 so 3 zazzabin nan ya ke barni sai ba da aka bani ganyen nan na rai dore zazzabin nan ya tafi. Kin ga dole in nemo shi na ringa amfani da shi. Amma zazzabi ka sha magani ki canzawa sai ke so 1 so 2 so 3 amma da ka shan wannan rai doren sai Allah ya bani nasara.
To aini ko jiya ma sai da na sha maganin na rai dore amma ko zai mun magani ko ba zai mun magani ba na dai sha amma har yanzu ban ji wani alfanun sa a tattare da ni ba
to sai dai kuma a hannu guda Dr. Samba Birnin Kudu shine sabon daraktan hukumar lafiya a matakin farko na jihar Jigawa yayi karin haske
a likitance mu dai ba mu ba da dama a halin yanzu a rika amfani da wani ganye ko wani tsiro mai suna rai dore gaskiya ba mu da wannan bayani kuma muna kira ga mutane su kula da amfani da irin waɗannan abubuwa saboda shi magani kusan kowanne irin magani guba ce kuma idan ya shiga jiki koda ya kashe wannan ƙwayoyin cututtuka to sai jikin ya fitar da shi to waɗanda suke cewa wannan maganin yana aiki sai su gaya mana cewa idan ya yi wannan aikin da suke cewa yana yi to kuma ta yaya jiki zai fitar da shi matsalar da muke samu a jiki akwai koda akwai hanta su suke fitar da waɗannan ƙwayoyin cututtuka da ƙwayoyin magani kai idan ya gama aiki to a wannan ganye da ake amfani da shi ta yaya yake fita daga jiki matsalar da muke gudu shine akwai matsalar hanta ciwon hanta da irin waɗannan ganyayyaki suke ƙara tunzurawa sannan suna ƙara tunzura bangaren koda saboda duk wata ƙwaya ko duk wani ganye da ya shiga jikinka hanta ita za ta tace ta mai da shi marar ƙarfi ta mai da shi yadda ba zai cuci jikinka ba saboda haka a likitance mu dai a yadda muka sani ƙwaya cutar zazzabin cizon sauro in mutum yana zazzabi zai je asibiti idan ya je asibiti za a ɗauka a yi gwaji idan an tabbatar da zazzabin nan na zazzabin cizon sauro ne akwai magunguna kuma hawa sun fi kala 10 wanda za a ba wa mutum idan har wani maganin bai yi ba to akwai maimakon sa idan har ciwon ya kwantar da mutum akwai allura akwai ta cikin tsoka da ake yi akwai ta cikin jijiya saboda haka mutane su zo su ce maganin asibiti baya yi sai dai wani ganye da wani har hada bai san menene a ciki ba bai san in ya shiga jikin mutum ina wannan ganye zai shiga ba to gaskiya akwai hadari kuma muna jan kunne da kakkausan murya akan mutane lalle su guji irin wannan kafin kilu ta jawo bau
Halimatu Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
A gaida Halimatu Abdullahi ranar 24 ga watan Oktoba ce hukumar lafiya ta duniya ta kebe a matsayin rana na musamman domin fadakarwa game da cutar shan inna wato polio ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto game da yadda ranar ta gudana a Mina fadar jihar Neja
mutanen da cutar shan inna ta yi wa illa a jikinsu sun gudanar da jerin gwano a manyan titunan birnin Mina fadar gwamnatin jihar Neja albarkacin ranar 24 ga watan Oktoba da hukumar lafiya ta duniya ta ware don fadakarwa akan cutar ta shan inna duk da yake dai an samu gagarumar nasara a yaki da cutar shan innan a Najeriya kasar na daya daga cikin kasashen duniya kalilan da suka rage da cutar ta shan inna to sai dai a lokacin da hankalin duniya ya karkata wajen kokarin hana yaduwar cutar ta shan inna da ma kawar da ita a fadin duniya waɗanda cutar ta riga ta yi ma illa a nan jihar Niger sun ci ba a daukar su da muhimmanci duk da irin gagarumar gudunmuwar da suke bayarwa a yaki da cutar shan innan Malam Muhammad Awal shine shugaban kungiyar masu dauke da nakasa a sakamakon cutar ta shan inna a jihar Niger
yanzu misali ai kaga ni zan ce na dan gurgure ilimi kuma na da dan matsayi na da rawar da nake takawa a bangaren gwamnati to amma zan iya ga ma cewa kallan ayaba kallan ayabar buri ake mu ka gani to balle kuma wanda ma bai ilimin ba
to yanzu me kuke so a yi akan wannan al'amari
abinda muke so a yi musamman ita hukumar kula da ilimin yara UNICEF da ikawarta hukumar kula da lafiya ta duniya UNICEF yanda suka kula da yancin yara mu ma na kasassu da polio ya shafa ko shan inna a tashi tsaye akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ga cewa an yi mana zai wanda zai kyautata rayuwarmu
jerin gwanon waɗanda cutar ta shan inna ta yi wa illa dai yana da matukar mahimmanci wajen faɗakar da iyaye in ji jami'in yaɗa labarai na ƙungiyar Yakubu Salihu Abdullahi
din gaskiya duk inda muka zaga mutane sun taso sun shige mu sun ji dadi sosai at least abu irin hakan nan kaga yakan bude ma mutane ido yakan nuna wa mutane kan mahimmancin alluran rigakafi
Dr. Patishak Abdullah daraktan sashen alluran rigakafi na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ce da ta kasance a cikin jerin gwanan ga abin da take cewa
don haka muna wannan rally ne don mu wayar da kan jama'a akan cewa ya kamata yadda aka tashi da tsaye akan aje a kauda cutar polio a ba mu goyen bayan na har yanzu muna bukatar wannan goyen bayan
kwararru akan fannin kiwon lafiya dai sun tabbatar da cewa baiwa waɗanda cutar shan innan ta yi wa illa muhimmanci a yaki da cutar polio zai taimaka mataka wajen samun nasarar da ake bukata Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
A jamhuriyar Niger ma likitoci ne suka miƙe tsaye domin karrama ranar ta polio a inda suka ce suna ci gaba da bayyana wa al'umma muhimmancin karɓar rigakafi domin kare ƙananan yara daga kamuwa da cutar inji wakilinmu Shu'aibu Mani
domin haka ne na ishe da kutar mana amuru kwarar likita kaura sau inda ya mana fashin bakin cutar polio mai nakasarwa
shi dai polio cuta ce polio abin da ke haddasa ta kwayoyin cuta idan suka shigo jikin bil'adama suna da wuri inda suka zaba inda ya dace da su sai su je jijiyoyi masu fitowa daga lakka akwai jijiya ta gaba akwai jijiya ta baya to Allah da iko ne wannan kwayan cuta da ake kira polio virus babu inda suke zuwa sai wannan jijiya ta gaba ita ce suke lalatawa ita ce muke ce marasin anterior junior to ita ko wannan jijiya ta gaba ita ke sa muna motsa jikin mu yanda mun haga dama ita ke sa muna tahiya ita ke sa muna gudu muna sassaka idan suka lalata wannan jijiya to hoshi kenan ba dubara ba zancan a ce mutun ya tashi ya taka
dokta me yasa ta hika ma kananan yara
ba shakka ta hika kama kananan yara saboda shi yaro bai da wata kariya a jikin shi shi babba yayi gamo da abubuwa da yawa yana da misali kamar yar garkuwa a cikin jikin shi a lokaci shi yaro bai da wannan garkuwa dan haka in ta shigo cikin jikin shi ta kai mashi illa yada babban mutum
illoli kamar wadanne
ba shakka idan ta shigo cikin jiki ita polio kwayan cuta ta polio polio virus tana da alamomi kamar yanda palu yake kamar yanda wata masassara ta kwayan cuta take shigo ana masassara wani ciwon kai da ciwon jiki amma daga nan ba a iya gane cewa ita ce sai dai in ta haddasa babban banna ita ce ta bata kafafun yaro idan ta bata mutum ya koma gurgu har illa masha Allah
daga cikin masu nakasa ta polio wannan lacizo da ya bukaci in saka sunan shi yace ta riga ta faru amma duk da haka shi ke kula da illan gidansu kun lokaci kamar mai kafa
ina samun abin da nace da iyali na abin da ke gare ni ina da mace guda da dabiyal kuma ni ne komin su da yarda Allah
cutar polio akwai ta da matukar illa yaro daya ga mai iya baza ma kananan yara dama jirkurin likitoci to wai ina mutukan dauka dokta Mana Amadu na kaura haso da karin bayani
ba shakka yaro dai zai baza ma yara da yawa saboda ta iska ake daukata kamar babban tari take mahita ita ce ba ta da wani magani ita sai dai na rigakafi to polio allura ce ake ta rigakafi idan aka yi ta Allah zai kare mutum daga ciwon polio
Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
a gaida Shu'aibu Mani daga jamhuriyar Niger yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku ci gaba da abin da yau kana a taron gangamin kiwon lafiya da gidan radio muryar Amurka da hadin gwiwa da hukumar raya kasashe na kasar Amurka wato USAID suka gudanar a garin Kagara kwanakin baya yau Madam Mercy Dawaba babban jami'ar kiwon lafiya a ma'aikatar lafiya ta jihar Niger za ta ci gaba da bayyana wa taron matan hayoyin da za su kare kawunan su daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria.
Ina so kuma in tabbatar cewa kun fahimci yadda za mu kare kanmu daga zazzabin cizon sauro. Na farko mun yi rabe-rabe na gidajen sauro. Ko ba ba kwanan kasan kagara ba. Madalla an raba gida-gida kuma sannan kuma mun yi campaign wanda muka raba gidajen sauro a nan kasan Niger kuma na tabbata kun sake samun wannan. Bayan hakan nan yadda mace za ta kare kanta kuma shine ya kamata idan mace ta dauki ciki ta je asibiti. A asibitocin mu na kanana ko manya asibitoci muna da maganin da muke ba mata a lokacin da suke da ciki. Idan mace ta kai cikin ta kai wata hudu ya kamata mu bata kwayan magani wanda muke kira sulfadaxin paramethamine, wato a takaice kwaya uku magani wanda zai kare ta daga zazzabin cizon sauro a lokacin da take da juna biyu idan cikin nan ya kai wata hudu. Bayan mako hudu za a gargade ta cewa ta dawo kuma a lokacin nan ne za a sake bata na biyu. Bayan mako hudu kuma za a sake maida wannan kwaya a ce ta sake hadiya nan asibiti. To kun ga ya zama so uku kenan kafin mace ta haihu. Saboda haka ya kamata mata su je asibiti a lokacin da suke da juna biyu sannan sai su samu wannan kwayan maganin sulfadaxin paramethamine wanda yake kare su daga zazzabin cizon sauro a lokacin da suke da juna biyu. Zai taimaka mata kuma zai taimaka ma ɗan da ke cikin cikinta a lokacin nan zai kare ta daga zazzabin cizon sauro kuma zai kare ɗan da ke cikin cikinta a lokacin shi ma ba zai kamu da zazzabin cizon sauro ba.
Madam Messi Dawaba kenan, babbar jami'ar kiwon lafiya a ma'aikatar kiwon lafiya da ke jihar Neja, take yi wa taron dubban mata masu juna biyu da masu shayarwa bayani akan yadda za su kare kawunansu game da kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria wanda sauron ne ke kawo ta. A wani taron gangamin kiwon lafiya da gidan Radio Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashen ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin Kagaran da ke jihar Neja. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Yar takarar shugaban ƙasar Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi jawabi kan sanarwar da hukumar binciken FBI ta yi cewa ta kaddamar da bincike kan amfani da hanyar aiko sakonnin email na kashin kanta da ta yi lokacin tana sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Clinton ta bayyana gaban kafofin sadarwa jiya Juma'a 'yan sa'o'i bayan da Daraktan hukumar FBI James Comey ya ce an samu waɗansu wasiƙu da ake gudanar da bincike a kansu wanda ya ce ba lalle ne su shafi Clinton kai tsaye ba. Clinton ta yi kira ga hukumar FBI ta fitar da dukkan bayanan da take da shi a kan binciken. Ta ce muna kira ga hukumar FBI ta fitar da dukkan bayanan da take da shi ko da yake Daraktan Comey ya ce wannan sabon bayani ba lalle ne wani tasiri ba. Ta kuma ce tana da ƙwarin gwiwa binciken ba zai sauya matsayin da hukumar ta ɗauka a kanta ba a binciken da ta gudanar a watan Yuli. Akwai yiwuwar cewa bayan dakarun Iraki sun kwace ikon birnin Mosul da ke ƙarƙashin ikon mayakan ISIS, shugabannin ƙungiyar ƙalilan ne idan ma har akwai za su rage a wannan wuri. Jami'an leƙen asiri da dama na da da na yanzu sun bayyana haka duk da kirarin da Iraki take yi cewa kwanaki kaɗan wato ta rutsa wani babban jami'in IS.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, Nisar Filhashin Gumal ke cewa ku huta lafiya.